kulagira ku TV oba radio station omanyeti kwagala na mare sanga mkakona kajemba ai bringa ringa ringa bringa denga dange pamrinda be menda danga dange bringa ringa bringa danga dange select a place bringa danga danga bring bringa danga danga na da 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 Mutima unyirira nesuju Yesu uu kasupu wakuku Tengelobe uu baby sigo kulususu Wana take you to wankulu kukuku Kusanya gaba na mufuku Sikulimba uu I love you uu Kweweka anjisa amalusu Sikulimba uu I love you uu Kweweka anjisa amalusu Tengelobe mine, tengelan jengelobe de my queen Tengelobe mine, tengelan jengelobe de my queen Tengelobe mine, tengelan jengelobe de my queen Tengelobe mine Kwagala madam, kwakuba madam, ya better than them, so ya sweeter than them, ya hotter than them, so sexier than them, good, goody, 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 nice and looking them. Kwagala madam, kwakuba madam, ya better than them, so sweeter than them, ya hotter than them, ya sexier than them. So sexy and a goody goody looking gun. Girl, you're better than them. Track a man select a place on this chat now.
Take it up your mind. Take it up, take it up, really fuck me. Take it up your mind. Take it up, take it up, really fuck me. Take it up your mind.
Oni muwonga, mukatago Keza kuwe kubienina, naguno mukwano Benina, zino sirinji senina, kutwale munigina Chimba baby onina, nga anjero nukukina Imba munga wenzina, kunyenyeze kumatama Bringa ringa ringa, bringa denga dange Bambrimda bi, bringa danga dange Ay, da 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 Bambrimda bi, bringa danga dange Bring, bring da 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 danga Da 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 da